أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رايحة كبركة من سادوا أن مسلاتي من دار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي جماعة ذكرات منها عمدة الفقه واللفاوة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ونشيني مجلس منا بيو أسفل كرات وندى لتاهد منا إشرين دنيا إشرين بو إشرين قواتا جمادة أول هجرة كو جمادة أولا هجرة دقا مكة زوا مدينة دمودة دقا يهود دا أربعين نبيا وندي ديدي دا أكو قواتا هدو قواتا قوم شابي أقلن بطول ربوبي دا إشرين دا أكو. Idan ba manta ba, sati da ya gabata muna bayani akan muhimmancin fiqhu da ainihin menene fiqhu, kuma kamar yadda na yi alƙawari na ce ya kamata a ce mu san shi ya aka yi muka samu fiqhin, ya aka yi muka zo irin wannan lokacin a cikin fiqhu. Idan muna dan taƙaitaccen bayani akan abin da ya shafi fiqhu, idan ba manta ba, wancan sati mun yi bayani akan manya-manyan sahabbai wanda suka shahara bangaren fiqhu. Mun zaro guda bakwai daga cikinsu, ko muka zaro matsakaitansu su ma guda goma, suka zamo wanda suke ƙasa da su su ma guda goma. Wannan shi ne abin da muka dakata a kan shi. Ne so kamun mu ci gaba zuwa ga wani bayani, mu yi bayani a kan ijtihadi a wannan lokacin. Ita kasancewa mun ɗan yi tsokaci kaɗan a kan ijtihadi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun yi bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kowa fahimtar wannan shari'a, saboda shi aka samkarwa wannan shari'a, kuma ga iya ayoyi wanda suke tabbatar mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kowanne mutum kasancewar fahimtar wannan shari'a. Idan an samkarwa, ya san ina aka sa gaba akan wannan shari'a. Amma dai duk da haka bai hana wa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, shi ma ya ringa ijtihadi akan wa'ansu fasail na daga addinin wannan wanda Ubangiji bai sabkar mai da wahayi akan su ba. Misali, idan muka dauka wannan lokacin da Ubangiji ya sabkar da wannan aya, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim. Dalilin da ya sanya aka sabkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ayar, kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa kanshi wa'ansu abubuwa daga cikin abubuwan da Ubangiji ya halalta mai. Kaga wannan ai iya ijtihadi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, dalilin wata maslaha wanda yake gani a rayuwar shi. An samu rikici tsakanin mate kunshi akan a'a, ai ga abin da ake cewa waccan ta ce kaza, waccan ta ce kaza. Dalilin shan zumuwa da yake yi a gidan Zainab, yarda Allah shi tabbata a gare ta. Karshe manzo Allah kasancewa a'a, bari to in haramta wa kaina wannan abun, ba sai ba an sha ba sannan za a samu wata matsala ba, saboda wata maslaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa kanshi shan wannan zuwa. Amma dai kuma ga abinda Ubangiji ya sabkar, limatu harbu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Idan muka koma kan yakin Badar, lokacin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka huta yakin Badar, yaki ne wanda kowa ya san shi, shekara ta biyu da hijira aka yi shi. Lokacin da aka huta wannan wili wanda za a gwabza yaki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu zauna anan za a yi kamfama, anan zan mu tari ko zan mu tsaya mu jirayi rindina ta kahure su zo. Ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce mai Hubab bin Munzir, ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadha manzilu
هذا منزل أنزلك الله شم وانا مسبكين دك سبكين وبنجي نيه أمرتك دك سبكا وانا مسبكين كوكما يا يعني كوكما كرم كيني كذني رأيين كني يبادا كشي مسبكا وانا مرأ sake cewa a a kurum ra'ayi na ne da ganin sani da iya sani na akan abin da ya shafi yaji ibabu yake cewa a a wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ganin wannan wurin ba shi bane wuri wanda yake mafi dacuwa ba mu tsaya mu jirayi runduna ta kafure mu zo mu kofsa yaki da su ba ina ganin mu isa zuwa ga Badar wani wuri wanda da kwai rijiya a gehen wanda zamu amfani mu sanya rijiyar nan bayan mu mu sha makance kafure tsakanin wannan wurin shine nake gani idan muka tafi yayi zama point strategic ai yakin na a wannan wurin ba wannan wurin da kai ba kaga ai wannan ijtihadi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amma dai kuma ijtihadin shi aka kuskure duk da yana da lada kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yana ganin maslaha akan a gusa daga wannan wurin akai zuwa wani wuri shine aula haka ijtihadin da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi yakin Badar lokacin da ya tambaye shawarar sahabbai me ya kamata khasatan ma Abubakar da Umar me ya kamata mu yi da wannan gawawaki ko da wannan mutane wanda muka kama fursunan yaki Abubakar ya bada shawara Umar ya bada shawara nihayatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki shawara Abubakar daga karshe ubangiji sai ya saukar da aya ma kana lin nabiy an yakuna lahu asra hatta yuskhina bil ardh yuridun arad ad dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi ijtihadi a cikin rayuwar shi a lokacin da yake rayuwa ma ya bar wa sahabban shi sallallahu alaihi wasallam dama su yi ijtihadi a cikin al'amurruka na daga addini kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika Mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi zuwa garin Yaman sai yake ce me bima tafti idza urida lakal qada ya kai Mu'az da me zaka zartar da hukunci idan aka bujiro maka kai hukunci mutane guda biyu suka kawo kusuba suka kawo suna rikici tsankanin suka zo ka yi musu hukunci to da me zaka yi musu hukunci yake cewa bi kitabillahi na farko Mu'az yace zan yi hukunci ne da littafin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace me fa illam tajid idan kun ba ku samu ba wata aya wanda take nassi akan wannan hukuncin da zaka zartar akan wannan mutane guda biyu masu jahiliya tsakanin su sai yake cewa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zan yi hukunci da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa to fa illam tajid idan ba ku samu ba wani nassi ne daga sunna daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashtahid ra'yi wa la a'lam yake cewa zan sanya tunanina in tsaya in yi ijtihadi iya ijtihadi in yi istinbabi tsakanin nasussuka wanda suke kamanceceniya da abin da aka kawo mun in zartar da hukunci in leka an gani wanne ne ya dacewa in yi hukunci kuma wala alu ba zan takaita ba akan ijtihadi na ba sai na samar da hukunci wanda ya dace akan wannan hukuncin da ake nema in zartar da shi a lokacin nan mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aqarrahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hada tafkira manzo Allah sai tabbatar da Mu'az akan wannan tunanin nashi idan ba nassi na alqur'ani idan ba nassi na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ijtihadi na zan yi wanda shi zai ba ni damar a samu hukunci akan wannan mas'ala wanda aka kawo zuwa gare ni haka idan muka lika zan mu gani sahabban da suka samu kansu a cikin bulaguro kuma lokacin sallah yazo babu ruwa a wannan halin a lokacin nan sai suka ce to abinda za a yi taimama a yi sallah suka yi taimama suka yi sallah ɗaya daga cikin su da yayi gaba aka samu ruwa sai ya sake yin arwalla ya sake mimeta wannan sallar da yayi ta taimama da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka bayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga halin wanda muka shiga wa lokacin sallah yazo babu ruwa a tare da mu sai muka yi taimama dukkan mu muka yi ittifaki tsakanin mu aka yi taimama ai dan mara kai aya wanda take bayyana mana fa illam tajidu ma fa tayammam sa'idan tayyiba idan ku samu ruwa ba to ga hukunci ku dauki kasa ku yi taimama suka yi taimama da aka yi gaba aka samu ruwa shi dayan yace a to tunda an samu ruwa to ai mas'ala bari in yi ijtihadi na bari in warware waccan sallah in sake yin in yi arwalla in sake yin wata sabuwar sallah dai yace a ai ta riga ta sha sallah ta tunda na riga ina ce mama to shikenan fa yanzu kuma he dai lissafin wata sallah da suka zo suka baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari sai yake cewa lillazi lam yu'id wanda bai sake mai bai sallah shi ne yake ce mai asabta sunna wa ajza'at salatuk kai sunna ai da ba aka ce maka idan babu ruwa kai ce ba ma yace mai to kai sunna wannan ita ce sunnatu sunnatu abul qasim yake cewa kuma sallarka da kai wancan da taimama ta wada ta maka ba sai ka sake ba shi kuma wanda ya sake sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lakal ajru marratayn kana da lada guda biyu na yin wancan sallar da kai kuma na sake yin wata sallah da kai na nafila to kun gani dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akan istihadi wanda suka yi ba tare da lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana tare da su haka idan muka leka labarin da muka bada na bayan gazwatul ahzab gazwatu khaybar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta wancan satin mun yi bayani akan shi haka idan ka koma zaka gani ijtihadi na Ammar ibn Yasir da shi da Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da suka huta su ma cikin bulaguro jaraba ta kama su dukkan su guda biyu to yanzu ya za a yi babu ruwa sai yake cewa a lokacin nan kowanne sai ya ijtihadi shi sai shi Umar yanzu Allah shi tabbata a gare shi yayi kiyasin abin da ya dace yayi tunda dai ai aka ce mana arwalla ga yanda zan yi a taimama ya kafi ka an tafa al hakaza bi rika wa hakaza ko aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su to yanzu wannan ai arwalla ce to shi kuma idan janaba ta kama ka ya zaka yi arwalla idan arwallarka idan ta warwar idan zaka sake maimaita arwalla babu ruwa ba taimama zaka yi ba zaka yi taimama kuma ga yanda aka ce maka ka yi taimama to shi kuma shin arwalla tana tsayuwa a matsayin wanka ko ba ta tsayuwa ai ita ai sai ka shiga ban daki ka zube kai kaza kai kaza to Umar sai ya ce to tunda haka ne ai bai kamata ba ku ai haka ba bai kamata ba kurmu ka buga hannayenka ba ka shafa ba ka goge hannayenka shafa a wuskarka ba Umar sai ya yi burkidar doniya a cikin kasa shi kuma Ammar sai ya ce a ai mun ga karanta ta manzo Allah ya ishe mu mi kaza yanzu da aka kare aka dawo gida aka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi labarin ga abin da akai kuma ga abin da Umar ne kuma mun san Umar yanda yake da tsanani wurin kiyaye dokoki na Ubangiji wurin ruku akan shari'ar wannan tamu ta musulunci da yanzu aka zo aka bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su sai ya sartar da su yake cewa inna ma kana yafika yake ce ma amma inna ma kana yafika an taf'ala hakaza wa ashara ila tayammum wa afhama Umar annahu kana yushri fi haqqi at-tayammum li shay'in kin dukkan su da sun yi taimama da hayyada ta su da su da shi ma Umar in bayan da ake taimama ba haka bai ba amma dai kowa ya fahimci abin da ya fahimta kuma yayi abin da ya koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su akan abin da suke yi sai dai abin da zan iya fahimta ijtihadin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye ijtihadi ne wanda baya tabbatuwa sai an koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi kiran baya yiwa ka zo tabi sabida da kai lokacin nan shari'a tana sabka da kai wahayi in ma ya kasance bangaren alqur'ani wanda za a sabkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ame ilhamu fadau wata magana wanda ita ma bi fasabatul wahyi take ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duk lokacin da wani zai yi ijtihadi a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka bashi damar yin ijtihadi to wannan ijtihadin nashi bai tabbatuwa sai ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan ijtihadin nashi kuma hukuncin ijtihadin su hikimar da ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ijtihadi kuma ya bai wa sahabban shi damar su yi ijtihadi shi shine diddan abuga mai su misali a halin da babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan wata matsala ta zo muku babu nasi a cikin alqur'ani babu nasi a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ku caza kullayenku diddan ku samu mata hukunci kalkashin hukunce wanda suka sabaka wanda suka rigaye suka shude a cikin alqur'ani ko kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yana nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so yayin forman sahabban manzon shi sahabban shi akan yin ijtihad bayan ubangiji ya amsharashi kuma wannan shine abinda yawa kana nan daga ijtihad lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka koma damma mun yi bayani akan ita shari'a muna iya kasa ta zuwa kashi akwai ahdu al-bi'sa wal-hijra zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shine muka yi bayani akan shi daga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa khasatan ma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira shekara 11 ko shekara 10 na daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 10 da yan watanni ina wannan shine zamani na farko akan tashri'in wannan addinin na musulunci zamani na farko wurin samu ilimi na fiqhu ko samu wannan fiqhun namu idan muka dauka zamani na biyu shekara ta 11 mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa shekara ta 40 mutuwa Ali ko shahada ta Ali yarda Allah shi tabbata a gare shi kenan zamani na khalifofi wanda suke shirki idan muka leka kuma zan mu gani zamani ne wanda aka samu istiqrar na fiqhu da ijtihadi a cikin fiqhu zamani ne wanda ba a samu ba tashin hankali ba ba a samu ba hayaniya ba a cikin shi ba illa zuwa shekara ta 35 mutuwa Usman ibn Affan yarda Allah shi tabbata a gare shi zuwa khalifanci na Ali yarda Allah shi tabbata a gare shi da abin da yayi baya a shekara ta 11 mun san abin da yayi kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu mutuwar shi ke da wuya mutanen garin Madina suka hadu a wani wuri wanda ake ce mai Saqifatu Bani Sa'ida suka ce cewa tunda mu muka dau bakuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al'amarin wannan addinin mu yi cancanta ya kasance a hannu wannan abin kan a samu a tantance saboda su sun zama akan Mu'az ya kasance musu Sa'd bin Mu'az ko ya kasance shine khalifa bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ittifakin su akan ga abinda suke nema kuma ga abinda zai kasance jim kadan labari ya iso cikin kewayen masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga mutanen garin Madina sun kebance a Saqifatu Bani Sa'ida suna tattaunawa akan wanda ya cancanta su sanya a cikin su ya kasance khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan Abubakar da Umar suka kamo hanya suna kaugawa suka iso bar Saqifatu Bani Sa'ida suka zo suka ce musu to wannan al'amarin ba haka ba yake ba Abubakar ya musu bayani iya bayani bayani wanda yake gamsasshe kamun ayi wata Umar kurme ya daga hannu ya ce nayi maka mubaya'a ka kasance khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kowa ya san waye Abubakar kuma kowa ya san waye Umar kai tsaye sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi fara yi wa Abubakar mubai'a bayan mubai'a da Abubakar ya Umar ya yi mai a lokacin nan aka zamnar da Abubakar ya kasance shine khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to mun sani irin abubuwa da suka wakala lokacin Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi an samu tseko na wayanda suka ce ba za mu taɓa bada zakka ba a cikin wannan addinin na musulunci tunda dama wanda muke bayo manzon Allah ne kuma shi kuma ya kaura ya mutu dan haka babu hiran mu dauke wata duke mu bada a matsayin zakka haka aka samu wanda suka yi ridda akan wannan musulunci haka aka samu wanda suka yi iddai na annabtaka suka ce a ai su ma ai annabawa ne to wannan duka wannan abun bai hana ba fiqhu ya samu tsayuwa da kawuwar shi a lokacin Abubakar radiyallahu anhu Allah shi tabbata a gare shi saboda Abubakar ya kasance duk lokacin da wani abu ya wakana yana dibawa a cikin alqur'ani idan da kai wani hukunci sai hukunci da abin da alqur'ani ya zo da shi idan babu wani hukunci a cikin alqur'ani yana komawa zuwa ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi hukunci akan shi idan babu zai hada sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mi kuka sani akan wannan hukunci waye yake da nassi na alqur'ani ko nassi na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan hukunci idan aka yi shawara ga abin da muka shi to abinda Abubakar ya buga sanda akan shi shi shine ijma'i na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan shi zati haka bayan mutuwa Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi Umar yazo Umar ya yi khalifanci shi shekara masu yawa kuma har zuwa lokacin da Abu Lu'lu'a al-Majusi ya ke kace shi lokacin da yake cikin sallah asubahi ranar juma'a haka bayan mutuwa Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi yazo duk da kasancewar a lokacin Usman fiqhu yana nan yana da matabbata iya matabbata a cikin tahiyyar wannan addinin namu na musulunci har zuwa lokacin da Usman Allah ya mai cikawa a lokacin nan bayan Ali ibn Abi Talib ya amshi khalifanci a lokacin nan kuma aka samu wa'ansu tseko hutawwa'ansu majmu'a na daga khawarijawa da ƴan shi'a da wa'ansu makamantansu duk da lokacin bayan mutuwar Ali yarda Allah shi tabbata a gare shi su khawarijawa sun halatta jinin Ali sun halatta jinin Muawiya sun halatta jinin Amr ibn al-As kuma sun yi yunkurin su kashe su dukkansu a dare guda daya amma dai bisa ba da sarar kashewa ba illa Ali yarda Allah shi tabbata a gare shi da Muawiya da Umar bin Amr ibn al-As dukkan sun sha to da lokacin nan bayan mutuwar shi Ali yarda Allah shi tabbata a gare shi shekara ta 40 shekara ta 661 ta miladiya a lokacin nan aka baiwa aka yi wa Muawiya mubai'a akan ya kasance khalifa bayan Ali yarda Allah shi tabbata a gare shi aka samu tauhidin safuf na musulunci aka koma jamhurin musulmai suka yarda ga khalifanci na Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi khawarijawa suka kebance suka ce a'a su ba ba su yarda da kowa ba su kuma su shi'a suka ce a'a su suna nan kan wala'insu akan Aliyu yarda Allah shi tabbata a gare shi to a wannan lokacin na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance suna ijtihadi akan alqur'ani dukkan su wa'annan sahabban guda hudu suna ijtihadi idan wata mas'ala ta kirdado ko ta zo suna kokarin su nemi nassi a cikin alqur'ani su ba da hukuncinta idan ba su samu ba su nemi nassi daga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su zartar da hukuncin da ake nema a zartar akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ko ba a samu ba to suna kokarin su zamna su kirawo sahabbai manyan sahabbai lawa khasatan ma manyan da muka zada guda bakwai wa'inda suka yi kowa ijtihadi a cikin fiqh a zamnar da su to mi kuke gani akan wannan mas'ala tunda babu nassi na alqur'ani babu nassi na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin idan sun yi sai a shi khalifa sai ya dauko stamp ya ce to wannan ita ce shari'a akan ta kuma za a tashi kamar yadda aka samu Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi idan aka yi ijtihadi yana cewa hadha ra'ayi fa in yakun sawaban fa min Allah wa in yakun khata'an fa minni wa astaghfirullah yake cewa wannan shine ijtihadi da ba sunna bace ba alqur'ani bace ba sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda mun ne ma shi ko manzo Allah ya riga ya darraba su yayi farman su akan gayin da za su ringa yin ijtihadi yake cewa to wannan shine ijtihadi da idan ijtihadi na ya kasance gaskiya ya kasance yayi dace da daidai to wannan fa karhoma ce daga gun ubangiji da idan ku na kuskure akan wannan ijtihadin nawa to wannan fa nawa ne daga bangare da ne kuma ina neman ubangiji na ya gafarta mini duk da ai mun sani yana da ladan ijtihadi amma idan ya dace ya samu lada guda biyu ko kuma idan ya kuskure ya samu lada guda daya haka shi ma Umar ya tafi akan abinda Ali abinda Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya tafi akan shi an rawaito daga cikin asar ai daga cikin marubuta na Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi wata rana ya rubuta wata wasiƙa bayan ya kammala sai yaron nashi mai rubutu sai yake cewa hadha ma ra'a Allah wa ra'a Umar yake cewa ai wannan ijtihad abin da yake rubuta a cikin wannan wasiƙa ijtihadi ne na Umar yake cewa wannan shine abin da Allah ya gani shine abin da Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya gani ai idan mun manta ba can baya mun yi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa in yakun fi ummati al-mulhim fa Umar minhum idan din za a samu daga cikin al'umma ta wanda ake yi musu ilhama abinda kurum zakari ya tuko ka kace ka aikata shi wanda mun sani ai shi ma yana matsayin wahayi kamar yanda ubangiji ya bayyana mana akan kissa ta annabi akan Maryam alaihi salam Maryam as-siddiqa da wa'ansu daga cikin mutane na gari wanda ba wahayi bane ma'ayya annabi Isa ma'ayya annabi Musa alaihi salam ai kaga ai ubangiji da yazo yana ambata mana kissa da sunan wahayi aka wa wahaina ila ummi Musa an arti فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين كما أبنجي سيء استعمال كلمة الوحي وحي أكا يوى ما أجي أنه موسى ما ريما وحي بني بوان أكا أيكو من ذا الله صلى الله عليه وسلم أكا أيكو جبريل عليه السلام يكاو سابونا قوم أبنجي سي أكا سامت أتكن زتي يتا أكا قل مت أكا تبتر مت أكا أبنجي أكي سوكي كما واجب يسيكاي kai ma ai da kai wa'ansu abubuwan da kurum zaka gani ana tuka ka kamar baka so amma dai kurum zaka gani kana kai hannunka zuwa ga wannan abin wa hasatan ma lokacin da ka baiwa Allah zafi akan wata mas'ala kai istikhara to zaka samu kanka abu ne wanda kurum zaka gani ana ingiza ka koda baka so idan ya kasance shine mami alkhairi a gare ka zaka gani kalamul basar ka tai ka aikata abu kuma a halin a cikin lisain ka babu wannan abu amma dai saboda an yi maka ilhama akan al'amarin to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda za a ce a cikin al'umma ta da kai wa'inda ubangiji zai ringa musu ilhama a ringa musu wahayi na zuci irin kamar abin da aka yi wa ma'aiki annabi Musa alaihi salam to Umar yana daga cikin su haka kuma a can baya an karanta Umar yayi dace a cikin alqur'ani akan abubuwan da ya dato ya hango yayi tunani akan ya kamata wannan abin wai su kasance suna ƙarƙashin shari'a ta addinin musulunci Umar zai zo ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari kai tsaye ka gani ubangiji ya sabkar da aya mun yi bayani akan mu an su daga cikin abubuwa wanda ubangiji ya sabkar a cikin alqur'ani to shine shi wannan marubuci yake cewa wannan abin da Allah ya gani abin da Umar ya gani Umar a lokacin nan ya kube shi yake cewa bisa ma kunta tunda abin da ka faɗa yake cewa abin da nake so ka faɗa kul hadha ma ra'a Umar fa in yakun sawaban fa min Allah wa in yakun khata'an fa min Umar yake cewa tunda abin da kake faɗa ya sa aika hada abin da ubangiji ya gani da abin da ko Umar ya gani waye Umar yake cewa ka rubuta wannan shine abin da yake ra'ayi na Umar idan ra'ayin Umar ya kasance daidai to wannan fa dace shi da gubin ubangiji ne idan kuma ra'ayin Umar ya kuskure to wannan fa Umar ne ya kuskure ba da gubin ubangiji bane ba shi ya sanya lokacin da Umar ya rubuta wa al-Qadi Shuraih ya rubuta mai littafi sai yake ce mai idza wajadta nassa wa kitabullah wa idza wajadta nassan fi kitabillahi faqdi bihi idan ka samu nassi a cikin alqur'anin Allah yake cewa abinda zaka yi kai hukunci da shi yake cewa wala taltafit ila ghayri kada ka sake ka juya kanka zuwa ga wani abu ai naga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya zai ka hada sunna idan ka aka samu nassi na alqur'ani a gaban sunna babu wannan hira a cikin fiqh shi sai ya mu tsaya mu fahimci wannan matsaya muna hukunci a cikin fiqh a da zaran an samu nassi na alqur'ani idan ba a samu wani nassi na alqur'ani ba to zan koma kan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda shi wa Umar yake rubuta wa al-Qadi Shuraih yake cewa wa in ataka shay'un laysa fi kitabillahi faqdi bima sanna fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan wani abu yazo maka wanda baka samu wani nassi na alqur'ani ba ka buga babu wani nassi na alqur'ani yake cewa to ka koma kan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai hukunci da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana yace wa lam yusanni rasulullahi sallallahu alaihi wa illam yusanni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqdi bima ajma alaihi an-nas idan kuma ba a samu wata sunna daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ko kuma ana sunna ce ta qaririyya abinda waɗansu daga cikin sahabban shi suka aiwatar manzo Allah ya tabbatar da su akan shi ko ya ji labari ya tabbatar da su akan shi yake cewa to ka koma kai hukunci da abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ijma'i akan shi wa in ataka ma laysa fi kitabillahi wala sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fihi ahadun qablaka fa in shi'ta an tajtahida bi ra'yika fataqaddam yake cewa idan baka samu wannan abubuwan ba alqur'ani ko sunna ko kuma ijma'i na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani bai gabace ka ba yayi hukunci da abinda aka kawo maka kai hukunci akan shi yake cewa to a lokacin nan kai kokari kai ijtihadi da ra'ayinka kareka ka gani ka hada abin da ya dace na daga sunna na daga alqur'ani na daga sunna na daga ijma'i sai kai ijtihadi akan shi dan me yake so ya ce kai kiyasi ai kiyasi yana ɗaya daga cikin adilla al-muttafaq fiha al-muttafaq alaiha dalili wanda a cikin shari'a ta musulunci aka yarda da su wanda babu niza akan su to kai kokari kai haka wa in shi'ita an tata'akhkhar fata'akhkhar wama arat ta'khir illa khairan lak yake cewa amma dai idan kaga dama kai jinkiri akan zartar da hukunci akan mas'alar da aka kawo maka yake cewa kai kokari kai jinkirin kuma saboda jinkirin nahi ganin alkhairi a cikin jinkirin kinan kai jinkiri idan waansu manyan sahabbai suka zo wanda ka san sai yi ka ilimi bangaren fiqh ka zo ka shawarce su akan mas'alar abinda aka zartar sai ka take zartar da hukunci akan shi saboda jinkirin yana iya kasance maka alkhairi kuma alkhairi haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka shuke suna abubuwa a cikin abubuwan da suka dace a cikin wannan shari'ar tamu wannan shari'a ta shari'ar mu ta musulunci daga samu su ma sahabban sun kasance kowa da irin baiwar da Allah ya bashi na daga fahimta ai baka hada ba fahimta wa Umar ba da wasu da irin fahimta ta su Abu Huraira yarda Allah ya tabbata a gare shi duk da malam ya muni tunata su ba yace mana ai yanzu ai in zano mutum bakwai daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka shahara da ilimi kuma a ce ba a zano Abu Huraira ba yarda Allah ya tabbata a gare shi sai nake cewa malam mas'alar da muke kanta ba mas'ala bace ta hadisi ba mas'ala ce ta fiqh shi kuma shi fiqh ya sha bamban da hadisi duk da dukansu ana dora su a ma'auni guda amma dai ilimin fiqh kafan ilimi ne wanda yake mustaqil ilimin hadisi kafan ilimi ne wanda yake mustaqil da aka zano al-muksiruna min ar-ruwati malam ya zano imamu suyuti ya zano mana a cikin alfiyar shi ya zano mana waɗanda suka fi kowa kaci wurin rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga a ciki ya zano bai zano Umar ba ai a ciki ba sai ya zano maka Abdul Abadila Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Jabir Abu Huraira Aisha sai ɗayan na bakon su wane ne ha Abdullahi bin Amr bin al-As ina tabbatuwa shine na bakon su wa'annan su ne wanda suka yi kowa rawaito hadisai to amma dai bangaren wanda suka yi kowa rawaito wanda suka yi kowa fiqh a kallin mas'ala a kallin aya ta alqur'ani a huddo mata abin da ya dace a huddo mata dan daga hukunci a kallin nassi na shari'a a huddo mi abin da ya dace na shari'a na daga hukunci ajiba nassi a zaqulo wani hukunci da ya dace a zaqulo su ne wannan guda bakon wanda muka zana Umar shine kogan su Umar Aliyu Abdullahi bin wa ha Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas saiwa ha Abdullahi bin Mas'ud sai Aisha radda Allah ta tabbata a gareta wannan su ne wanda muka zano guda bakwai wanda su yi kowa sanin duk an fahimta kidan waɗannan su ne suka taka rawa shi sai ya zaka gani idan malaman fiqh suna rubutu suke cewa tafawutu sahabati fi fahmi alqur'ani was sunna su ma sahabban wane yayi wani ai haka rayuwa take duk irin ilimin ka zaka gani wa fawqa kulli zai ilimin aliba za ku zo ku tattaru a koya muku abu iri daya amma dai zaka samu wane yayi wani shi kuma kogan wanda yayi kowa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Umar yana ɗaya daga cikin mutanen da Ubangiji ya ba su baiwa iya baiwa wurin fahimtar nassi na shari'a wa khasatan su ma waɗannan mutane guda shida wanda suke biyo bayan su kamar Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta kina wannan idan muka ƙetare abin da ya shahi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta 40 zuwa shekara ta 11 zuwa shekara ta 40 da zuwa shekara ta 40 mutuwa Aliyu yarda Allah shi tabbata a gare shi sai asr na biyu shine wanda malamai suke kiran shi da asru izdihari al-fiqh ko asru nahjati al-fiqh lokaci wanda aka samu renaissance ta fiqh ilimin fiqh ya habbaka ita ce daga shekara ta 41 zuwa shekara ta 132 da hijira ta manzo Allah ko ta hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma wannan tana farawa ne daga mutuwar ko kisa da aka yi wa Aliyu yarda Allah shi tabbata a gare shi da kama mulkin Muawiya ko kuma umman bayan kisa na Aliyu Muawiya shine ya kasance khalifa a shekara ta 41 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga horkon karni na 2 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce shekara ta 132 kuma duka wannan hukuncin yana farawa ne karkashin daula ta Umayya daula ta Bani Umayya to su ma waɗannan sun yi fice bangaren fiqh sun taka rawa iya rawa tunda da kai daga cikin malamai suke cewa abinda aka yi rubutu akan shi a wannan daular ba a samu ba wata daula wadda ta biyo baya ta yi rubutu irin wannan rubutun duk da akwai waɗanda suka yi karkata akan abinda aka yi rubutu na addinin musulunci a cikin daular Abbasiyya ba a samu wata daula ba wadda ta zo ta yi irin fice ba wurin rubutu a cikin wannan kuma ana faɗi maka hatta da wannan zamanin ka gani a yanzu meye ba a iya rubutawa ga kwamfuta ga na'ura kurum dannawa za ka yi ta ringa hudo maka abinda aka rubuta a can wallahi ba a yi shi a wannan zamanin ba irin hidima da aka yi wa alqur'ani da sunna da fiqhu ba a yi ba ba a yi ta ba a wannan lokacin ba tunda duk abinda suka rubuta a yanzu haka da kai wurin kashi sama da 40 wanda ba a yi ta hakikin sa ba a yi ma rubuta su ba a ma tsaba su ba suna nan a matsayin to a wannan lokacin kamar yadda muka san ta dogon tarihi lokaci ne wanda aka samu wa'ansu firaq da suka yi ta'addudi a wannan lokacin aka samu hoton al-khawarij su kuma dama mun sani tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kai su amma dai bisa bayyana ba sai a mutuwar Ali yarda Allah shi tabbata a gare shi ko kawo mutuwar shekara 5 kawo mutuwar Ali yarda Allah shi tabbata a gare a lokacin da aka fara samun bulbulin su suka fara tashin a cikin tahiyya ta addinin musulunci sannan kuma lokacin da Muawiya ya amshi khilafa shekara ta 41 suka huto gadangadan suka bayyanar da kawo su bayan khawarijawa an samu hutan wa'in shi'a su ma a lokacin nan suka yi bara'a da Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi suka ce su ma suna bayan Ali saboda dawon ma ainihin al'amari wannan addinin bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi wa Ali yarda Allah shi tabbata a gare shi wasiyaci aka yi wa Ali dabara aka sha makance Aliyu aka hana Aliyu ya bayyanar da haƙƙin shi ya huto ya bayyanar da haƙƙin shi wanda aka tauye mai ai dalilin shi suke zakin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi kamar yadda muka bayyana Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ne na farko wanda ya yi wa Abubakar mubaya'a suka ce ba wanda ya tauye haƙƙin Aliyu ba Umar ba shi kuma Abubakar da aka isa shi kuma ya amsa shi ma dai yana cikin tsinuwa ta tashin shi'a wanda suke yi duk da wanda yake karantar tarihi zai gani an samu wani lokaci mai dan tsawo kamar Ali ya yi wa Abubakar mubaya wannan malaman tarihi sun tabbatar da haka me ya kawo shi Aliyu sarkin shi ne Allah ba cikawa manzon Allah kuma yana ɗaya daga cikin muharraman wanda suka dace su kula da gawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tashin hankali da yawa kana ko abin da ake cicekuce akan shi a cikin safaitu bani sa'ida wannan bai shahi alba Abubakar da Umar su suke neman su hada kan musulmai a wannan lokacin Ali yana can suna neman yanzu a kula da gaban manzon Allah wai wani hukunci ya kamata a tabbatar ina ya kamata abin ne shi abubuwa ne wanda suka ta'allaku da gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo Abubakar ya amshi khilafa ana ta tahiyya da al'amari har zuwa wata na shidda da Fatima Allah yi mata cikawa a lokacin da Abubakar ya zo yi wa Ali yarda Allah shi tabbata da ya zo yi wa Abubakar mubaya kuma wannan wai ba dai bai yarda ba da Abubakar ya kasance khalifa bane ba amma dai su kuma yayin shi a sai suke daukan ai Ali ya nuna in amincewar shi akan abinda Abubakar da Umar suka yi saboda abu ne wanda yake shi yake da haƙƙi akan shi aka tauye aka nuna ne an yi karfin shi kuma haka bayan Abubakar ya rasu Abubakar ai wasiyya yayi akan ya ayyana Umar ya kasance shi ne khalifa kenan Abubakar ya tauye haƙƙin Ali yarda Allah shi tabbata a gare shi shi sun yashi ma idan an tashi ake rafka na mai wannan tsinuwa haka Usman bayan mutuwar Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi wasiyyi akan ga waɗanda yake gabatarwa su ne ashabu shura ko ahlus shura ya sanya su a cikin su azaba su kuma da suka leka suka gani ba wani wanda ya cancanta kamar Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi wa'ansu suka sha suka ce Ali zai kasance wa'ansu suka ce Usman zai kasance a nan cikin inda ake zaman Ali ya tanazuri ya bar Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi saboda yana ganin cancanta Usman akan shi wannan shine haƙƙi ko shine adalci na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sakare idan yazo yana baka labarin ga abin da an tauye wa Ali haƙƙin shi kace me koma ya karanta tarihi bai san ina aka saga ba akan tarihi ba wa'innan mutanen din da suke son junan su wallahi dallahi kai idan za a yayin kalaman ka baka ba a hudo ba daidai harcin su ne daga soyayya da suke nuna wa junan su kaza ka zo ka rinda tsinewa wani wanda ka san yayi ka yayi ma'ayin ka yayi kai idan an dora al'umman nan akan zikiri yana dai daga cikin mutane na farko a cikin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ibn Umar yana bayyana mana yake cewa muna cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ringa zari mu ringa cewa Abubakar yayi kowa a cikin sahabban manzon Allah Umar bayan Abubakar Umar yayi kowa bayan Umar Usman yayi kowa yace manzon Allah yana jin bai taba tanka mana ba bai taba ce mana ba haka bane ba idan ku manzon Allah ya ji ya tabbatar da kai akan shi menene sunna ce wanda take takarririya wannan dai ba yi rabbun bace ba abinda muke kan shi shine lokacin da shekara ta 41 zuwa shekara ta 132 zaka samu shekara ce wanda aka samu wasu bangarori kamar su hutawwa khawarij kamar hutawwa su ɗan shi'a da wasu makamantan su wa'annan kuma sun yi tasiri akan tahiyar da fiqhu a cikin wannan lokacin idan kasancewar tasirin su bai amhanar da kowa ba kurin mu dai abin da yake wannan ilmu shi shine a wannan lokacin zan mu samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mugwatsu a cikin garin ruwa idan muka dauki garin Makka zan mu gani gari ne wanda manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi tun da ran shi ya aika musu Mu'az bayan an yi bude garin Makka suka nema manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aiko mana wani gurzo wani gangaren alqur'ani misalin fidu ya zo mana ya karantar da mu alqur'ani saboda ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makarrun daular shi ko kuma headquarters ta daula ta musulunci tana nan garin Madina kuma ba a iya ba a tire ba a ce a dawo garin Makka ba duk da Makka ita ce mafi soyayyo gari a gare shi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mai manzon Allah yayi manzon Allah sai ya tura musu Mu'az bin Jabal bayan an bude ta akan Mu'az ya zamuna ya fahimtar da su addinin wannan namu musulunci saboda Mu'az ya sarrafa da su abin da yake halaka a gare su da abin da yake haram a gare su ya karantar da su alqur'ani kuma mun sani ai Mu'az bin Jabal yayi kowa fice a cikin mutanen garin Madina sanin fito da sanin alqur'ani wannan kawadi da babban murya babu shakka a lokacin nan aka aika musu Mu'az bin Jabal lokacin da ya kasance aka samu sabani tsankanin Abdul Malik bin Marwan da Abdullahi bin Zubair Abdullahi bin Zubair yana wali a garin Makka Abdul Malik bin Marwan yana khalifa na mamunai a lokacin nan Abdul Malik bin Marwan ya dauki Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi ya dora shi malami ne mai karantar da yara alqur'ani sai ya zabe shi saboda jur'ar shi saboda mazakuntakar shi sai ya dauke shi akan ya kasance komandan rundunar shi saboda wata tashin-tashina da take wakana ai mun yi bayani akan firqa da suka wuto lasiya ma hawari da wani shi'a shi kuma Abdul Malik menene gurin shi a zo a yi tauhidin daula ya kasance ba mai hada in ba khalifa ba khalifatul mu'minin shi ne Abdul Malik bin Marwan kuma Abdul Malik bin Marwan shi ma malami ne na alqur'ani bai karantar da alqur'ani mutum ne wanda yake yayi i'tikafi a cikin masallaci kullun da qur'ani shi yana karanta ranar da aka ce ga khalifa ya rasu yazo yana masallaci aka ce mai Abdul Malik ka zo a yi maka mubayi'a a matsayin khalifa na al'umma ta musulmai sai ya ce sai liƙe alqur'ani sai ya ce ba alqur'ani hadha firqu bayni wa bainak wannan ita ce rabuwa tsakanin na da kai yanzu kuma ba wata hira a dawo a zamana a ranka karanta ka yanzu hukunci za a ranka yi da kai ba wai kanka fahimci a'a yi wannan ya rabu da qur'ani ba da ni musa dai ba a'a yanzu babu lokacin da za a zo a zamana an ba dai zan mu ranka hukunci shi da yake cewa banda za'ani fil mulki da za'atuhu fi dab ya tattara ƴan uwan shi ya ce to yanzu kuma sala da sauki cewa duk wanda ya ci zai yi jahiliya da ni akan wannan mulkin to ni kuma zan yi jahiliya da shi akan jinin shi saboda mulki baya son gasa tsayuwar mulki ya yi tsayuwar rayukan ku ayi tauhidin daula ya kasance daula mutum ɗaya yake iya zartar da hukunci ya yi a ce a wannan yan tsirarin sun yi tashin tashi da mun kashe ku zabi ba ma yarda ba a yi wa babban man mu ko kakan ku ba abinda suka yi wa Usman ya ce ba ma yarda ba a yi fara wannan shirin ba a lokacin da ya tashi yake yaƙar duk wanda ya nemi wannan mulkin nashi koye ne ma ya fita karkashin wannan mulkin nashi shine lokacin nan ai shi Abdullah ibn Zubair ya kasance shine aiwani a garin Makka kuma yaki yayi wa Abdul Malik ibn Marwan saboda su ɗan bangaren su bisu yarda ba da wannan khalifanci na Abdul Malik ibn Marwan a lokacin nan aka aiko Hajjaj
Hajjaj sai da kuma yin su da shi da dan uwan shi
Abdullah ibn Zubair da dan uwan shi ai iya ne jikoki ne na Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma baban su yana ɗaya daga cikin manyan sahabi amma dai Hajjaj sai da ya kai su ƙarshe ya rushe Ka'aba ya gina ta yanda take duka wannan yana ɗaya daga cikin tahiyya ta addinin musulunci wanda kowa ijtihadin shi ne yake kuma baka da wani hurumi da zaka ce a wannan mutumin tsinanne ko wannan mutumin yayi kaza yayi kaza saboda iya ya gudun wanda ya bada duk lokacin da zaka bude alqur'ani ka karanta shi ka kallo salin shi ka gani daidai abin da ya dace kuma ladan sai ya kai wa Hajjaj bin Yusuf duk irin ta'addancin da irin kisa da yayi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba don koyi ba saboda wata maslaha wanda yake tunkara to lokacin da aka samu wannan sabanin tsankanin Abdul Malik bin Marwan da shi da Abdullah bin Zubair sai Abdullah bin Abbas ya tashi daga garin Makka daga garin Madina ya koma garin Makka ba don komi ba dan ya zauna a cikin masallacin harami ya karantar da mutane addinin su ya fahimtar da su wannan addinin khasatan ma yana karantar da su ilimin tafsiri yana karantar da su ilimi na hadisi yana karantar da su fiqhi da wa'ansu da dubbuka kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ko manya-manyan sahabbai ko manya-manyan tabi'ai wanda suka huta daga makaranta Abdullah bin Abbas su ne da kuma Mujahid bin Jubaira shi ne ake kiran shi Abul Hajjaj al-Makki Maula Bani Makhzuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai wanda suka kasance sun yi kowa ilimin fiqh a wannan lokacin shi ne wannan bawan Allah Mujahid bin Jubaira da kai Ata'a bin Abi Rabah za ku samu wanda yake karatun fiqh zai ji labarin mas'ala za a ce maka a ai wannan mas'ala ce wanda Ata'a bin Rabah ma ya tafi zuwa kan kaza da kai Tawus bin Kisan da wa'ansu dai daga cikin manya-manyan mutanen da ko gwaraza daga cikin almajiran Abdullah bin Abbas daga almajiran Mu'az bin Jabal wanda suka samu aka fito da su daga cikin makaranta wanda take haramin garin Makka ko haramin masallaci na Ubangiji ko na Ka'aba idan muka koma kuma garin Madina zan mu gani garin Madina ainihin ne inda gwarazan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke dan zaune kuma kamar su Umar kamar su Abdullahi bin Umar Abdullahi da yawa ne daga cikin manya-manyan sahabbai wanda aka san su da fiqh suna nan zaune a cikin garin Madina to su kuma daga cikin su sai suka yaye dalibai ne wanda suka shahara sun yi fincinkau bangaren fiqh daga cikin su da kwai Sa'id ibn al-Musayyib wanda shi yana nan manzila baina manzilatayn shi ba sahabi ba shi ba tabi'i ba saboda an yi ittifaqi marasilu Sa'id ibn al-Musayyib kulluha sahiha idan ya daga hadisi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a tantama a ce ai ya tsallake wani sahabi saboda an sani shi wannan mutumin siqa ne karshen siqa malami ne na fiqh zaka same shi bangaren da yawa daga cikin dalibai ilimi a wannan zamanin sun yi rubutu akan fiqh shi daga cikin su kuma daga cikin daliban da manya-manyan sahabbai suka yaye a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina da kai Urwa bin Zubair bin al-Awwam da kai Shihab az-Zuhri al-Qurashi da kai wa'ansu makamantansu da kai su yawa wanda lokaci baya ba mu ba dama ba wannan insu haka a cikin garin Madina da kai Aisha kan mu manta da ita matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ta yi fice bangaren ilimi da bangaren rabon gado da hukumce-hukumcen halaka da haram ita kuma da kai ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda ya ɗauki ilimin fiqh a wurin ta iya ɗauka shine dan uwanta shine ake kiran shi da Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar dan uwanta ne wannan yana ɗaya daga cikin shi ba al-fuqaha'u saba zamu zo kansu wannan ya dauki iya ilimi a bangaren a wurin sayyida uwar mu Aisha yarda Allah shi tabbata gare haka shi ma Urwa bin Zubair shi ma bangaren bayan ya dauka wurin manya-manyan sahabbai ya dauka wurin Aisha yarda Allah shi tabbata gare saboda shi ma yana dangantaka ɗan uwa ko uwa take gare shi idan muka koma bayan garin Madina zamu zo kan garin Kufa garin Kufa kuma gari ne wanda manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka sabka kamar Aliyu bin Abi Talib lokacin da aka bashi khalifanci ya bar garin Madina lokacin Madina tana capital ta daula ta musulunci Aliyu bin Abi Talib ya dauke wannan capital ya maida ta garin Kufa haka idan muka dauka bayan shi da kai Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi afwan ba manzo Allah ba Umar yarda Allah shi tabbata gare shi ya aika shi zuwa garin Kufa dan ya karantar da su ilimin addini to ka gani shi kuma mun san Aliyu yana ɗaya daga cikin shi ma manyan manyan gwarazi a bangaren fiqh kuma ga Abdullahi ibn Abbas shi ma ya sabuka a garin Kufa shi sanya suka samu manyan manyan dalibai suka yaye manyan manyan dalibai daga cikin tabi'ai daga cikin su da kai Alqaba An-Nahai da kai Al-Aswad ibn Yazid da kai Masruq da kai Shuraih da kai Al-Imam Ash-Sha'bi da kai Ibrahim An-Nahai da kai Sa'id ibn Jubayr da sauransu wayannan su ne manyan manyan dalibai wanda makarantar garin Kufa ta yaye a hannun Ali ibn Abi Talib da hannun Abdullahi ibn Abbas idan muka koma garin Basra zan mu gani su ma da kai manyan manyan sahabbai ko adadi mai yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tafi garin Basra bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su da kai Abu Musa Al-Ash'ari da kai Anas bin Malik da wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Abu Musa Al-Ash'ari ai mun zana shi daga cikin al-mutawassidin yana daga cikin matsakaita daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka shahara da ilimin fiqh da kai Anas bin Malik khadimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin al-mutawassidin to da suka zo garin Basra ba su zauna haka ba sun yi ta karantar da ilimi sun fahimtar da mutane wannan fiqh wannan addinin mu namu na musulunci to kalkashin su su ma sun yaye wa'ansu daga cikin zaratan dalibai da kai Abul Hasan Al-Basri wanda mun san shi bangaren fiqh wanda yake karanta fiqh zai ji baya yiwa a kawo masala daya biyu sai kaji an kawo maka ra'ayin Al-Hasan Al-Basri da kai Muhammad bin Sirin shi ma yana ɗaya daga cikin manya manya daga cikin wa'inda suka huto daga cikin makaranta Aliyu bin Abi Afwan makaranta Abu Musa Al-Ash'ari da Anas bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi idan mun koma kuma garin Sham zan mu gani lokacin da Yazid bin Abi Sufyan yana wali a garin Sham lokacin Umar khalifancin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya rubuta wasiqa zuwa ga Umar yake cewa mutanen garin Sham mutane ne wanda suke buƙatar a samu gurzo gangaren na Al-Qur'ani wanda zai zo ya karantar da su Al-Qur'ani wanda zai fahimtar da su wannan addini na musulunci a lokacin nan Umar sai ya ce Mu'az bin Jabal da Ubadah bin Samit ku tashi da Abu Darda ku tashi ku tafi garin Sham ku zamuna ku kasance ku ne alƙalai ku kasance ku ne malamai ku kasance ku ne wanda za ku karantar da su fiqh a lokacin nan suka tashi suka tafi zuwa ƙasa ta Palestine shi Ubadah bin Samit aka bashi shine zai kasance wali shine zai kasance gwamna a garin Palestine shi kuma Abu Darda ya kasance wali a nan garin Dimashq tunda duka ai ƙasa ɗaya ce dukkanta ana ce mata Sham to su kuma waɗannan malaman da daga cikin manyan manyan sahabbai wanda Umar ya aika Mu'az bin Jabal da Ubadah bin Samit da Abu Darda sun mutar da manyan manyan dalibai daga cikin su da kai Abi Idris Al-Khawlani da kai Makhul Ad-Dimashqi wanda sosai Makhul muna da masaloli wanda yake caza kwalduwa a cikin al'amuran shi da kai Umar bin Abdul Aziz wannan khalifa na mummunai wanda shi ba kalkashin waɗannan manyan manyan malamai daga cikin manyan manyan sahabbai ya dauki ilimin fiqh shi da kai Abdurrahman da kai al-Imam al-Auza'i shine Abdurrahman al-Auza'i wannan suna daga cikin zarata daga cikin tabi'ai wanda suka dauki ilimin fiqh haka idan muka koma garin Misra zan mu gani ai Abdullahi bin Amr bin al-As baban shi ai shi ya bude ai garin Misra shi kuma ya tafi tare da baban shi kuma shi ma yana ɗaya daga cikin wayanda suka yi kowa rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a lokacin da yazo ya zamuna a nan wannan garin Misra ya zamuna yake karantar da ilimi shi kuma ya hutar da wa'ansu zarata daga cikin tabi'ai su ne da kai Yazid bin Habib shine malamin Al-Lays bin Sa'd shi da tunda dalibin ya yi malamin shi da kuma haka ne bangaren ilimi zaka samu dalibi ya yi malamin suna to dalibin shi ya yi malamin suna Lays bin Sa'd ya yi malamin shi shine Habib wannan Yazid bin Habib ya yi shi suna haka aka hutar da su a garin Misra wannan kadan daga cikin manyan manyan malamai idan muka koma shi ma garin Yaman zaka samu wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tahi sun zamuna sun karantar kuma sun hutar da dalibai a cikin wannan makarantar ala ai insha Allah dai lokacin da ya ja abinda nake so ku kai zuwa gare shi shine kun gani muna zanu makarantu wanda aka bude kalkashin sahabbai yanzu mun dawo kalkashin tabi'ai ga sunan sahabban su ga malaman su wanda suka yaɗa a saman duniya wanda suka zauna waccan gari ga irin daliban da suka yaye to waɗannan daliban zan mu gani su ne suka yaye a cikin tahiyar su su ma sun yi makaranta tunda zamu gani an samu takwinin makaranta guda biyu madrasatu ahlul hadith da madrasatu ahlur ra'i makaranta wanda suka shahara bangaren hadisi su kur idan aka kawo hukunci bangaren aya ko kuma hadisi su dai barkun su da sai da wannan idan suka nima suka bincika babu hadisi babu wannan yace ta gaita su kuma wancan ahlul ra'ayi sani da karantun hadisi da suke zo musu su kuma sai suka takaita akan duk wani abin da dan hadisin da gare mu to mu mai kasa a guyuwa ba zamu ta ijtihadi zamu gani a ina akai wannan makaranta a ina akai wannan makaranta kidan makarantun su kuma mi suka kyankashe mana su ne wannan makarantun wanda suka kyankashe mana wannan a'immatul mazahibul arba'a da wa'ansu ma mazhabobi wanda ba sa daga cikin umda a cikin tahiyyah to insha Allah dai zan yi kokarin sati mai zawa mu lakashe wannan a'immatul mazahibi idan muka lakashe su mu shiga cikin karatun mu in Allah so ya yarda ba tare da mun tsawaita ba abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai dan Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce mu kuma su ita ce mu kuma mu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda kuma ba ma iya ba Allah ya iya mana shi dan uwa da abinda arziki da suke mara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai addu'a Allah ya biya mai bukatun shi ya kara ruhu asiri ya sanya albarka a cikin abinda Allah ya arzuta su da shi ɗan uwa da suke ƙasa ta Palestine an san irin halin da suke ciki muna fatan Allah ya laffafa musu Allah ya ba su nasara Allah sai ya wuta giyakin nan Allah ya kashe ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.